Salman Khan zai ƙara kwana a kurkukun Jodhpur saboda kotun Jodhpur ta jinkirta ƙararsa da ake sauraro biyo bayan belin da lauyan tauraron dan wasan ya nema. An daura tauraron dan wasan Bollywood din ne shekara 5 a gidan Kasu bayan samun sa da laifin kashe wasu barewu biyu a shekarar 1988. Salman Khan dai ya kwana a kurkukun Jodhpur. Jiya Alhamis lauyansa HM Sarwarsat nan take ya saka takardar neman belin sa bayan da kotu ta saurari tuhumar da ake masa inda take yanke masa daurin shekara 5 a gidan yari. Sarwarsat ya bayyana cewa za a saka takardar neman korar tuhumar da ake masa nan ba da dadewa ba. Bollywood dai ta damu da wannan lamari inda suke idan Salman Khan bai samu beli ba hakan zai zama babbar asara ga Bollywood. Sun kara da cewa babu tauraron yan wasan fina-finan India da za su iya tabbatar da gagarumin nasara. A cewar wani mai fashin baki da ke kuma kasuwancin fina-finan India, Komal Nata.